الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na fiqhu ta mazhabar al-Imam Malik Imam Daril Hijra Hujjatul Umma Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Mutasabbitin a cikin littafin mu mai albarka littafin Irshadus Salik a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mun tattauna akan abin da ya shafi kiran sallah a addini na musulunci da kuma ta da ikama hukuncin su a cikin addini na musulunci da waɗanda suke yin kiran sallah su ya zamanto ingantacce amsashe da kuma waɗanda suke ta da ikamar su ta zamanto ingantacciya amsashiya a addini na musulunci. To a yau insha Allah ta'ala za mu tashi game da abin da ya shafi sharuɗa daga cikin sharuɗa na sallah. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Faslun. Istiqbalu al-qiblati shartun fi salati illa fi shiddati al-khawfi wa tahaqquqihi wa an-nafilati fi safari al-qasri ala ad-dabbati.
Faslun. Rabewa baina ma madha wa ma yati insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wato wannan ana cewa fasli saboda bambancewa tsakankanin hukuncin da muka tattauna akan shi a karatu wanda ya gabata da kuma hukuncin da zamu tattauna akan shi a yau kenan. Shine al-faslu. Rabewa tsakankanin su. A yau zamu tashi akan sharuɗa na sallah. To malam yace istiqbalu al-qiblati shartun fi salati. Fuskantal al-qibla idan mutun zai yi sallah ya fuskanci al-qibla wajen inda Ka'aba take, wannan sharadi ne cikin ingancin sallar shi. Idan ya zamanto bawa zai yi sallah ta farilla az-zuhur ko la'asar ko magriba ko isha'i ko as-subahi ko sallar jumu'a, to yana daga cikin sharuɗa na amsar wannan sallah din ya zamanto ya fuskanci al-qibla. Saboda haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, wato duk inda kuka kasance to ku juyar da fusakunanku wajen masallaci mai al-hurma ita ce al-qibla. Ya tabbata cikin Sahihul Bukhari da Muslim hadithin Al-Bara ibn Azib ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wato lokacin da ya iso birnin Madina ya kasance yana sallah yana fuskantar Baitul Maqdis tsawon wata 16 ko wata 17. To sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya madina rata qalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce hakika muna ganin huskarka, muna ganin abin da yake cikin zuciyarka na cewa kana son a juyar da kai wajen al-qiblat da iyayenka da kakanninka suka kasance suna fuskanta idan za su yi ibada, ita ce al-qiblal mahaifinka Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam shine harami. Allah ta'ala ya ce to lalle ne za mu juyar da kai al-qiblar da kake so din ita ce Ka'aba din. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce to ka juya huskar taka wajen masallaci mai al-hurma din inda kake so kallaci. To shikenan sai ya zama to duk wanda zai yi sallah yana daga cikin sharuɗa na amsal wannan sallar tashi, sharuɗa na ingancin wannan sallar tashi ya zama to ya fuskanci al-qibla a duk inda yake daga cikin sassa na duniya gabaki daya. To shine akwai guraren da idan mutun zai yi sallah ta farilla ba sai ya fuskanci al-qibla ba saboda waɗansu abubuwa waɗanda suka gilmu. Shine yace illa fi shiddatil khawf. Idan kaje an ce fuskantar al-qibla ba sharadi bace a cikin sallah ta farilla sai dai in a cikin tsananin tsoro ne. ana cikin tsananin tsoron abokanan adawa ko ana cikin tsananin tsoron namomi na daji shikenan inda kuke aka ce watakila daga wannan arewacin ku akwai wata karkandam wani karkandam ko wata kura ko wani kelkeci yana hutowa daga wannan gurin kuma irin wannan lokacin tsakanin azuhur da la'asar yana fitowa ya huce kenan sai kun shiga taitayin ku to idan za a shiga sallah a wannan lokacin saboda ana jin tsananin tsoron kada wannan naman dajin ya bayyana ana cikin sallah to yanzu a cikin irin wannan yanayi din sai a fuskanci inda ake tunanin cewa wannan abin tsoron zai bayyana in wajen abokanan adawa ne ana jin tsoron kada su kawo farmaki ana cikin sallah sun yi kwantan bauna ne dama so suke a tada ikama su kawo hari to shikenan sai a yi sallah a danga fuskantar inda za su kawo hari din dan suna fitowa to dama su habbai musulmai a shirye suke to shi ne yace illa fi shiddatil khawf face dai a cikin hali na tsananin tsoro ana cikin tsananin tsoro ta babar abokanan adawa za su iya kawo hari ko kuma waɗansu namomin daji za su iya bazamowa gari wa tahaqqiqihi sannan kuma illa fi tahaqqiqihi face dai cikin inda aka tabbatar da tsoro din ya zamanto yanzu ba zancen waye kirkeci zai shigo gari bane kirkecin ya shigo gashi nan kawai wata gada ce tsakankanin ku da shi yana tabura yana hamar fadowa amma kuma ya kasa in ya bura zai tsallake ta ya koma in ya bura zai tsallake ta ya koma to kuna ganin wannan abun tsoro yana shigowa to akwai bala'i to a wannan lokacin haddada wato ma kana yukhifun nas wato abin da ya kasance yana tsoratar da mutane abin da yake tsoratar da bayin Allah to ta haddaka ya tabbatu to yanzu a wannan lokacin shi ma ya halitta a fuskanci inda ake tunanin cewa wannan abun tsoron yana nan kamar yanda ma'aici sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da abokanan adawa suka zo su ya kasa sahabban shi gida biyu waɗansu sun yi sallah waɗansu kuma suna 40 guard suna tsaron wajen abin da ya shafi wajen abokanan adawar to idan ya zamanto a irin wannan yanayin ne a irin wannan yanayin in ya zamanto jama'ar suna da yawa sai aka sa su gida biyu waɗansu a yi sallah da su waɗansu kuma su tsaya su kallaci abokanan adawa din to amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa in kana khawfun huwa ashaddu min zalik wa alaikum assalam wa rahmatullah fa in kana khawfun huwa ashaddu min zalik maiki alaihi salatu wa salam yace idan har tsoron yafi hakanan tsanani ya zamanto tsoron ba wai zancan ana cikin sallah bane za a iya kasa mutane guda biyu manzon Allah yace fal yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan wato sai su yi sallar suna tafiya da kafafunsu ko su yi sallar suna tahi akan abun hawa a riwaya ta al-Imam Muslim ma'aike alaihi salatu wassalam yace tumi'u ima'an wato a wannan lokacin babu zancen ruku'u babu zancen sujada kawai ima'i za a yi ta zubawa a ciki ma'aike alaihi salatu wassalamu a riwaya ta al-Imam al-Bukhari yace mustaqbil liqiblati aw ghayra mustaqbiliha wato kana mai fuskantar al-qibla ne ko kuma kana mai baiwa al-qibla baya duk yanda ka samu kanka to wannan sallar zaka yi ta ba tare da ka wato ba tare da ka buba al-qibla saboda yanzu ana cikin tababa na tsoro to a wannan lokacin shi ma sai a yi sallah ba tare da ana fuskantar al-qibla ba kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai bayar da lada tamkar an kallaci al-qibla lokacin da ake yin ta ubangiji subhanahu wata'ala ce fa in khiftum farijalan aw rukbana ko idan Allah subhanahu wato idan kuka ji tsoro ya zamanto kuna jin tsoron abokanan adawa to ku yi sallar kuna tafiya da kafafunku ko kuna hawan ko kuna sama abun hawa wannafilati fi safaril qasar malam yace wa illa fi nafila wato face dai a cikin sallah ta nafila fi safaril qasri a cikin bulaguran da yake halitta a yi kasaru aladdaba kuma a saman dabba a wato wannan abin da malam yake tabbatarwa shine idan mutun yana cikin bulaguro amma a kaho dai yake tafiya to ba shi ba zancen yayin sallar nafila ba zai yi sallar nafila ba yana tafiya a kafafun shi sai dai in ya zaman to yana abin hawa ne yana saman moto ne ko yana saman jaki ne ko yana saman belo ne ko yana saman doki ne ko yana zaman sayyara ne to shikenan sai iya yin sallah ta nafila kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya kasance yana yi a cikin bulaguro kamar yanda Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa ya rawaito mana haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin sallah ta nafila a saman abun hawan shi duk inda wato wannan abun hawan ya fuskanta da shi a cikin wannan sallah tashi yana yin ima'i a cikin halin bulaguro sannan kuma yana yin ima'i da kanshi amma a qiyamul layli banda sallah ta farilla kuma yana yin wuturi a saman raqumin a saman abun hawan shi to Abdullahi dan Umar kamar yanda yake cikin sahihu Muslim yace to a wannan sa'in ne ma Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ayar fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin sallah ta nafila a saman abun hawa a duk inda bulaguran shi ya kasance na'am to kuma safarul qasar bulaguran da ake yi wa qasaru to wannan waɗansu daga cikin malamai ba saka ba a matsayin sharadi ne idan zaka yi sallah ta nafila sai kai bulaguran da ya kai nisan da za a yi qasaru an gane ko saboda dama takaicewa bulaguro sai ya kai mil kaza za a yi qasaru da sauransu wannan ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bane wato abinda bulaguran rukan ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka yi ta kaiwa inda yayi ta qasaru shine inda malamai suka bibiya suka ga cewa babu inda yayi kasa da burdi hudu inda ma'aiki yayi qasaru to shine irin su al-Imam Malik da waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa idan tafiya bata kai ba burdi hudu ba za a yi qasaru ba to amma akwai malaman da suke ganin cewa dukkan bulaguro wanda yake dauke da sunan bulaguro to ya halitta kai qasaru idan ka shige shi in dai bulaguro sunan shi bulaguro ba wai sunan zaka tafi unguwa ba to ko ina ne zaka tafi ya halitta kai qasaru ko da tafiyar bata kai wannan burdi hudu ba saboda illa shine wannan as-safar din to bulaguro zai amshi sunan bulaguro sawa'an dogo ne gajere ne tsakatsakiya ne duka sunan shi bulaguro to wannan zaka iya yin qasaru a cikin shi ko to vitali sannan kuma ya halitta kai sallah ta nafila a saman abun hawanka kana saman moto daga nan zaka tafi take ta bulaguro zaka tafi tasawa zaka tafi maradi babu laifi kai ta salatun nafila a saman wannan abun hawan naka kai ta karatun alqur'ani kana ta zazzagawa kai ta sumuni rubu'i izu in kana so har ka tafi ka dawo wannan ya halitta na'am
fayalzamu ayinaha sabatuha wa ghayruhu sihhatuha
shikenan fayalzamu muayinaha isabatuha babban malam yace isabatuha wato dacewa da ainihin ka'aba dacewa da ainihin alqibla yalzamu muayinaha yana kalla yana lazamtuwa ga dukkan wanda yake cikin garin makka wannan shine haka waɗansu daga cikin malamai suka fassara wato allazi kana bi makka yajibu alaihi an yusiba ainal ka'aba duk wanda yake zauna a makka a wancan lokacin saboda a wannan lokacin makka gari ne wanda girman shi bai kai ba girman da duk inda kake ba za ka iya tsinkayar ka'aba ba to sai zaman to yanzu ya zama wajibi akan dukkan wanda yake ganin ka'aba ya zaman to sallar da zai yi yayi daidai sai tunta zai kallata shine muayinaha allazi kana yuayinul ka'aba bi ainihi wanda ya kasance yana kallon ka'aba da idanuwan shi guda biyu to wannan wajibi ne akan shi ya dace da ainihin ka'aba din inda ka'aba din take ya zamanto wato ne zai ga kalla ka'aba a wancan lokaci babu gine-gine waɗanda suke imarat wanda a yanzu aka yi amma yanzu akwai imarat wanda za a ga cewa wani bainin ya cire na Ka'aba girma, sannan kuma Makka girman ta yanzu yafi karfin a ce wato inda kake dole sai ya zama to setin Ka'aba ne zaka kalla setin ta daidai. Sai dai akwai wata asumiya wanda take mai tsawo wanda a yanzu ma za ka ga cewa duk wanda yake cikin Makka musamman inda dare ne duk inda kake in kada kanka za ka ga wutar wannan, saboda har yanzu wato kokarin da ake shine ya zamanto dai in zaka yi sallah dai ya zamanto setin nan kin ne zaka kalla, inda dare ne in kada kanka za ka ga setin gurin shikenan sai ka daidaita ka yi sallar ka. An gane da kyau, saboda wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi akai, nan kuma musamman malaman Madina wanda idan suka tattauna akan mas'ala ba a so a saba musu. Wa ghayruhu jihatuha, to kuma fayalzamu jihatuha ghayruhu, to kallan inda wajen alqibla take shine yake kama dukkan wanda baya kallan alqibla, dukkan wanda baya kallan Ka'aba. To yanzu abin da yake wajibi akan shi shine ya kallaci wajen inda Ka'aba din take. Idan mu yan nan wajen shine abin da yake wajibi akan ka shine ka kallaci wajen gabas kenan, saboda anan wajen Ka'aba take, wanda yake wajen Madina wanda yake garin Madina shine inda zai kallaci Ka'aba shine zai kallaci gusun, ba lalle bane ya kallaci gusun ya zamanto kuma setin Ka'aba din ne ya kalla. Wataƙila inda za a yaye mishi ita, ita tana bangaren shi na dama ko tana bangaren shi na hagu. Shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda yake cikin sunan na al-Imam Tirmidhi hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi, ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun, wato idan ka sanya fuskarka ya zamanto ba kallaci kudu ba ba kallaci arewa ba a wannan wajen kenan, ya zamanto ka kallace wajen gabas din ana al-qiblat take, kai sukurwa ne, kayi dama ne, kayi hagum ne, ba wai dole bane a ce kawai sai ka kallaci setin inda Ka'aba take. Shi yasa malamai da yawa suka ce idan aka zo aka tsaya za a yi sallah, akwai gurin da za a ga cewa sahun sallah girman shi ya huce fadin Ka'aba. To idan aka ce kowa sai ya kallaci setin inda Ka'aba take, kaga zai buƙatar da cewa waɗansu sun kallaci hagum, waɗansu sun kallaci dama. To amma abin da yake wajibi ga wanda yake baya kallon Ka'aba shine kawai wannan ka'idar mutum zai doka, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu a Madina yake lokacin da yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun, abin da yake tsakankanin mahudan rana da mahadan rana ana alqibla take, to ita kuma Madina arewacin Makka take kenan. Yanzu idan mutum yake yana Makka kenan gusum ne zai kalla, to gusum maso dama ko gusum maso hagum ko gusum seti zai kalla, wannan duk inda ya kalla dai anan alqibla take, ba shi da bambanci da wanda ya kallaci kaza ya kallaci kaza, ko kaje ka wani masallaci kace ni bin yarda da wannan alqibla tasu ba, ce ni bin yarda da alqiblan nan tasu ba, saboda su ta dan yi wani sukurwa kadan, shi yasa ba na sallah a gurin kai alqibla ta masallacin da aka wace setin Ka'aba din take, wata kila tasu ma ta fita ka daidaituwa. An gane ko? To shine ina ga al-Imam Ali Sabuni cikin tafsiru ayatul ahkam da sauransu ya tattauna akan wannan mas'ala din. Na'am.
Fa in ashkalat tahara fa in tahayyara jihata.
Yawa, fa in tahayyara takhayyara jihatan, akwai gurin. Yawa.
Fa in tahayyara jihata.
Fa in tahayyara takhayyara jihatan.
Fa in tahayyara takhayyara jihatan. Wa qila yusalli arba'an ila arba'i jihatin.
To shikenan. Fa in ashkalat, idan ya zamanto al-qibla yanzu ta rikita ga shi wanda zai yi sallah, da ya tashi in ma cikin dare ne ko kuma ya tafi wani gari wanda ba garin su ba, ko kuma yana cikin gonakai kanshi ya kibice yayi batan kai, kuma lokacin sallah yayi taharra, to yanzu sai ya kirdado, kirdado zai idan ya zamanto yana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya yin kirdado. At-taharri shine zai tsaya yayi kirdado idan da dare ne daga kanshi akwai wanda Allah subhanahu wataala wato ya hore musu wajen abin da ya shafi daga tibrari suke iya ganewa, gabas suke iya ganewa, arewa suke iya ganewa, gusum da yamma, idan ya daga kansa yaga wani tubularo zai ce to wancan tubularan a duk inda ya fito shine wajen alƙibla shikenan sai wannan ijtihadin idan da rana ne shikenan sai ya daga yaga kansa ina rana take yi zai gane cewa rana dai ya bangaren yamma take yi daga bangaren gabas take fitowa ta yi bangaren yamma kenan inda yaga rana tana yi kenan to kuma sai ya daidaita ya sallar shi idan akwai waɗansu alamu wanda za su bayyana mihi cewa dai kaza din nan da ya rikice ga daidai din shikenan sai ya kokari ya amfani da wannan to amma inda bai yi kirdado ba kawai da ya samu kanshi cikin dimuwa kawai sai ya kallaci wata alƙibla wani bangare ya sallah to malamai suka ce ko da ya dace da alƙibla sallar shi ba ta yi ba saboda lam yaf'al ma umira bihi bai aikata ba abin da aka umarce shi da ya aikata na at-tahari shine dole sai ya tsaya yayi kirdado ya tsaya ya fahimci daidai da kuskure to idan yayi wannan at-tahari yayi wannan kirdado ya ijtihadin sa to koda ya karkace wa alƙibla fa yana da kai lada kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda yana Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare yadda da shi an gane fa in tahayyara takhayyara jihatan to idan ya zamanto bayan yayi kirdado din sai ya zamanto tahayyara ya dimoce gabaki daya ma ya rasa gabas ya rasa kudu ya rasa yamma ya rasa arewa ya kibuce gabaki daya ya zamanto shi dama ba ahli bane ga ijtihad saboda shi ba ruwan shi yan abiya rima a shakida ne shi da ya san kawai tubrari dai kawai ado ne na sama amma bai san ba suna yana daga cikin hikimar da ta sa aka wato ubangiji subhanahu wataala ya halitta tubrari su ne dan ya zamanto suna shiryar da waɗansu ya zamanto kana ganewa yankare kana iya bambancewa tsakankanin farkon dare da ƙarshen shi da tsakiyar shi sannan kuma da alƙibla kuma yanda Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun saboda hikimar da ta sa dama Allah ta'ala ya halitta tubrari su ne saboda abubuwa guda uku wanda daga ciki akwai wato al-ihtida'u bihima sai zaman to shi kawai shi dan abiya rima a shakida ne sai kawai ya san ya tashi cikin dare daga kan shega tubrari amma ya tsaya yayi kallon kokof wannan bangare kaza take fitowa wannan bangare kaza take fitowa shi wannan bai ma san da shi ba sai zaman to ya dimoci to ya za'ai takhayyara jihatan sai ya zabi wani bangare kawai ya sallah sai ya diba daga cikin bangarori kawai ce to alhamdulillah tunda dai ina daga cikin waɗanda suke sun samu kansu cikin dimuwa kenan kawai sai ya zabi wani bangare ce alhamdulillah kawai ta da ya kama ya sallar shi ba ruwan shi da cewa sai bayan lokaci ya fita in ya dawo gari zai yi tambaya ina ce alƙibla su dogon yin sallah a abinda aka umarce shi shine kawai ya zabi wani bangare ya sallah ana wannan shine sunna ta maiki alaihi salatu wassalam ta tabbatar kamar yanda yake cikin sunan na al-Imam Tirmidhi hadithan Amir ibn Rabi'a Amir ibn Rabi'a yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin fi lailatin mudlimatin falam nadri ayna al-qibla fa salla kullu rajulin minna ala hiyalihi falamma asbahna dhakarna dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nazala fa ayna matu wallu fa thumma wajhullah wato wannan aya sai ta sabko Amir ibn Rabi'a Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro a cikin dare wanda yake mai tsananin duhu dare wanda duhu ya wata ya tafi ya shiga cikin duhu kawai dare da ya kawai gabaki daya muka kibuci ba mu san ba ina ce alƙibla sai ya zamanto nuninka akan cewa kaza ita ce alƙibla ba dalili bane akan cewa ni inda na nuna ba alƙibla bace sai ya zamanto kowa yayi sallah a inda yake tunanin cewa nan ita ce alƙibla din kowa ya sallar shi shi kadai da muka wayi gari sai muka gaya wa ma'aike alaihi salatu wassalamu yanayin da muka samu kanshi ajiya yanayin da muka samu kanshi ajiya gane ko yanayin da muka samu kanmu cikin shi ajiya shikenan sai ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ayatul fa'ina ma tuwallu fa thumma wajhullahi wato duk inda kuka fuskanta kuka kallaci wato kuka yi ibada to anan zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. To wanda wannan yake nuni akan cewa ashe idan ya zamanto mutun ya dima wuce a cikin daji ne ko a cikin gari ne, babban abin da zai kawo shine ijtihadi ya kallaci gurin da yake tunanin nan ci a da kiblan idan bai samu wanda zai mai tambaya. Na'am. Wa qila yusalli arba'an ila arba'i jihatin. Waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a, yanzu yanda zai yi ba zai sallame ba, kuma ba zai zaɓi ba guri ɗaya kawai ya salla. To amma wannan ho zaɓar guri ɗaya shi ne zance mafi inganci, saboda yawancin malaman malikiya a kan shi suke. Saboda wannan hadisi na Amir ibn Rabi'a, yawanci za a ga cewa irin su cikin littafin Al-Qawaninul Fiqhiyya da sauransu za ka ga suna tabbatar da wannan ra'ayi ɗin, suna goyon bayan shi, saboda shi ya dace da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu karara kamar yadda yake cikin Tirmidhi. Waɗansu daga cikin malamai suka ce yusalli arba'an, zai yi salla ne ta lokaci hudu, salla hudu zai lokacin nan in azhur ce sai ya yi raka'a 16 shikenan ya kallaci wani bangaren yayi sallar azhur, bayan ya gama hallo ya kallaci wani bangaren yayi sallar azhur, bayan ya gama hallo ya kallaci wani bangaren yayi sallar azhur, bayan ya gama ya kallaci wani bangaren yayi sallar azhur, shine yace yusalli arba'an, wato zai yi sallar so hudu ce ila arba'i jihatin zuwa bangarorin guda hudu, kowane bangare ya kallata ya mai sallah. To wannan lalle abin a ciki akwai aiki da yawa, amma dai zance mafi inganci shine zai yi kawai at-tahri, bayan yayi at-tahri idan ya zabi bangaren da zai yi sallah shikenan sai ya sallah, bayan ya gama koda ya bayyana a gare shi cewa akan kuskure ne sallar shi tayi ba ta da matsala ko ta sisin kobo ba za a ce ya sake ba. An gane ku? Wannan shine ra'ayin da dalilai na hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai na sunna wanda suke goya mai baya. Amma yin sallah so hudu duk ta kare daidai ce wanda take daidai din, sauran an san ba alƙibla aka kalla ba. To shikenan tunda har yanzu idan ka tambaye shi wacce ce wanda ya kallaci alƙibla cikin ta, ba zai ce ba ga wanda ya kallaci alƙibla ciki, shi dai zai ce dai din ta kare a cikin hudun nan ya kallaci alƙibla a daya. To ala kulli halin tunda dai har a yanzu abin a duhu yake a tattare da shi, to ya zaɓi dai kawai ya sallah, idan ya zaɓa ya sallah shikenan sallar shi tayi, ba buƙatar a ce sai ya sake tittisawa. Na'am.
Fa in tabayyana al-khata'u fi athna'i hastadara wa ba'daha la i'adata.
To shikenan. Fa in tabayyana al-khata'u fi athna'i hastadara. To idan ya zamanto kuskure ya bayyana a gare shi, ya bayyana a gare shi cewa ba al-qibla bace yake kallo wa, fi athna'iha a tsakiyar sallar, bayan yayin raka'a guda daya, raka'a sallah mai raka'a hudu, ko yayin raka'a biyu, ko yayin raka'a uku, yana cikin sallar da ya bayyana a gare shi cewa inda yake kallo ba al-qibla bace, amma saboda waɗansu amarori da suka bayyana a gare shi, amma ko wani daga cikin bayin Allah ya ga yana sallar sai ya gane cewa wannan hodan kauye ne ko ko wannan bako ne ya shigo gari bai san inda al-qibla ba take, sai yazo ya gyara shi. To in dai kuskure ya bayyana a gare shi a cikin tsakiyar sallar, istadara, kawo juyawa zai ya fuskanci al-qiblal ya ci gaba da sallar shi, ba zancen a dawo da shi baya. In yayi raka'a biyu, wani yazo zai huce ga yana kallon arewa, bata zai bi malam ba gusun ba al-qibla bace kake kallo nan ho, ba daidai bane sallame ka sake sallah. Abinda zai mai kawai shine zuwa zai ya daidaita mai ka hudin shi, ya gyara shi ya daidaita shi inda al-qibla take, ba wani zance ya ce mai sallar shi ta bace. Raka'a biyu da ya tada zu yayi ta ne a inda yake tunanin cewa nan ce al-qibla, sai kuma ya bayyana a gare shi ba nan bace al-qibla, saboda ɗaya daga cikin bayin Allah musulmai ya zo hucewa ya ga inda yake kallo ba nan bane, sai ya gyara mishi shikenan sai ya ci gaba da sallar shi ba ta da matsala ko kada. Wannan shine abin da hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da shi, shine hadisin abin da hadisin Anas dan Malik wanda yake cikin Sahihu Muslim ya tabbatar da shi, shine abin da hadisin Al-Bara ibn Azib wanda yake cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da su. Wato wannan idan ka tarra mutane suna sallah ba mutum ɗaya ba ma kaga cewa ba al-qibla bace suke kallo, kawai umarnin da zaka ba su shine ba alƙibla bace suke kallo, in sun yi raka'a biyu tana nan raka'a su guda biyu ba zaka bata musu ita ba, ba zaka ce ba kun yi aikin banza, a aikin daidai suka yi saboda kokari sai da suka yi ijtihadi suka yi wannan zaben wannan alƙibla din. Ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da aka umarce shi da ya fuskanci alƙibla ya kallaci Ka'aba kafin ta yana fuskantar Baitul Maqdis ne. To akwai masallatan da labari bai kai gare su ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an canza mai lamari. Allah subhanahu wata'ala ya mai umarni da ya fuskanci Ka'aba. Akwai hadisin Abdullahi dan Umar. Bainama an-nasu bi quba'in fi salati subhi idh ja'ahum atin fa qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عبد الله بن عمر يتي ودن سمتاني أما صلى قباء سنة صلى الصباح سيد إيه دقى تكين صحبين ما يكي عليه الصلاة والسلام يذوم يتي تحقيقا جكادا الله صلى الله عليه وسلم أن سو كرمي ونكسو daga cikin ayoyin alqur'ani wanda wannan kaso din yana umarni ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fuskanci Ka'aba. Nan take da suka ji haka suka ce sam'an wa ta'atan suka juya fuskokin su a wannan lokacin suna kallon Sham, amma kuma suka juya suka fuskanci Ka'aba din suka ci gaba da sallar su ba tare da sun sake ta da iqaba ba, ba tare da an sake wani sallah ba. Abinda suka samu na raka'a daya ta farko ya suka ci ko raka'a daya, kamar yadda hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana cikin sahih Muslim ya tabbatar. Na'am. Wa ba'daha la i'adata. To idan ya zamanto bayan ya gama sallar ne sai ya bayyana a gare shi cewa kuskure yayi, ba alƙibla bace ya kalla, to yanzu ba za a ce bai saki. Wannan shine zance mafi inganci. Ba zai sake ba wannan sallah din. To amma waɗansu daga cikin malaman Malikiya suna ganin cewa ya sake ta a lokaci mustahabbi ne ya sake ta. Bayan ya gama sallah yana azkaru, wani yazo ya ganshi yace to malam wannan ko ta kiyamu lele ce ake wannan. Kace a isha'i ce bin yi ba. Isha'i kana kallon gusun kuma malam. To shikenan yanzu sai kace to sai dai asuba ai mukwadi. Kace na kare dama a gajiye nake yanzu da nazo a gajiyan nan da nake sallar isha'in ma a daddahi ne na yi ta. Kenan ba za ka sake ta ba. Kenan ka ce to ya dace alƙibla sai ya nuna maka. Idan ka tashi da asuba sai ka kiyaye. Sai ka kallaci nan to. Na'am.
Wa ghayrul mujtahidi yuqallidu arifan bi jihatiha al-a'ma wa dakil li qaryati al-muslimati
yawa wa dakhilu
li qaryati al-muslimati ya'malu ala mihrabiha.
To shikenan. Wa ghayrul mujtahid, ato mutumin da yake ba mujtahidi bane, wanda shi babu wani dalilin da zai kalla ya ce nan ita ce alƙibla, inda rana ne ba zai ce ba ga inda rana take, inda dare ne ba zai ce ba wannan tuburaren a guri kaza yake fitowa, shine wani mujtahidi. To shi yanda zai shine yuqallidu arifan bi jihatiha, sai yayi taqlidi sai ya rataya da wanda ya zamanto ya san inda alƙibla din take, ya san inda bangaren alƙibla din take, shine sai yayi taqlidi ga wanda yake malami ne, wato mai gani kenan, yayi taqlidi ga albasir mai ido, yace to guri kaza shine kaza, sai yace mishi to wane ina ne zan kalla, shine yace kal a'ma kamar makaho. Mutumin da yake makaho ne shi da mahai an juya shi ko a ina ne in zai yi sallah, in dai ba yana zaune bane bayan ya gama sallah din za a yi wata, amma in dai an shiga cikin wata hatsaniya fa to lokacin da za a sake yin wata sallah to dole sai an mai uzuri, sai an mai uzuri shikenan, sai an daidaita shi inda alƙibla din take. Shine yace kamar makaho. Makaho shi ko a cikin gari yake, dama shi a kowane lokaci shi sai dai a dora shi a hanya. To amma akwai makahin huda, za ka ga cewa sun mafi masu ganin ganewa. Saboda haka Allah ta'ala dama ya faɗa a cikin alƙur'ani, wanda Allah subhanahu wata'ala ya raya mishi zuciyarsa da haske na alƙur'ani da haske na sunna ta ma'aice sallallahu alaihi wasallam, za ka ga cewa waɗansu abubuwan da za su kai kace suna kallo. kamar irin su al-Imam Shatibi in aka ga maka tarihin su zai ga cewa kamar suna kallo abubuwa na hikima da suka yi tai a lokacin su wanda za ka ga cewa ya tashi ya fita daga gidana
makaho ne
mai Shatibi ko makaho ne gashi ne muka dauka irin su Ibn Baz wannan Allah ta'ala ya ji kansa da rahama to akwai irin malamai wanda za ka ga cewa makaihi ne amma kuma ha makaihi ne da ido amma sun fi masu idan gani an gane ku to shine yace kal'a ma kamar makaho to wannan shi sai ya taqalidi ga wanda yake mai gani ne na'am wadakhilul qaryatil muslima ato mutumin da ya shigo gari wanda yake na musulmai ya shigo gari na musulmai ana gane shi da cewa gari ne na musulmai daga daren an ji kiran sallah kamar yanda ma yake alaihi salatu wassalamu ya kasance nayi a lokacin sa idan aka kaiwa wata kauye hari za a yake ta to manzo Allah sallama yana yin shiru ya kyale har lokacin sallah yayi idan ya ji an kwada kiran sallah to wannan gari na musulmai ne amma idan ya ji ba a yi ba kiran sallah to ya san cewa lalle alƙaryar nan ba alƙarya bace ta mutanen kirki saboda alƙarya ta mutanen kirki za a yi kiran sallah idan lokacin sallah yayi to dukkan wanda ya shiga gari wanda yake na musulmai to idan zai yi sallah ya amalu ala mihrabiha to sai ya yi sallah ya kallaci inda gidan limami yake in ya shiga masallaci idan ka shiga masallacin da ya zamanto an gina shi da harab da gidan limami haraban limami gidan limami to shikenan in ka shiga ka san dai inda gidan limami yake nan ne gaba to nan za ka kalla amma in ya zamanto da ka shiga cikin masallacin sai ya ga masallacin su to ne ba shi da gidan limami akwai irin wannan masallata wanda za ka ga in ka shiga kawai gabaki ɗayan su a cike yake ba wani guri da aka ware wannan na gidan limami to sai ka tsaya ka yi lissafi ka gani inda shimfidar limami take sai ka yi lissafi da ita sai ka kallaci nan amma in ya zamanto da ka shiga masallacin sai ga dukkan shi cike yake da tafi iri ɗaya kuma babu wani guri da aka bambanta wannan gurin liman ne kuma babu wani sharri da aka yi na cewa ga sau na ɗaya ga na biyu za a wannan lokacin ba dai tsugunni ba ta kau ba yanan sai ka yi ijtihadi kawai ka kallaci inda kake tunanin cewa da kibla ce amma waɗansu suna ganin cewa za ka tsaya ka yi lissafi ne ka gani inda aka ajiye mantir da sauransu inda dai abubuwan da yake nuni akan cewa nan alkibla ce can yamma ce can kudu ce can arewa ce وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك